الله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يو لاربا قوم شاء ترى بوتن رمضان hijira manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shekara 1438. insha Allah ta'ala zamu ci gaba da karatu a wannan masallaci. Muna karatu a wannan masallaci mai albarka, kuma cikin wannan wata mai albarka, mai alhurma, wato mai falala. Kuma muna karatu cikin littafin Allah, alqur'ani mai girma. Muna kuma karatu ne cikin suratul tauba. Mun tsaya aya ta 35, za mu tashi aya ta 36 insha Allah ta'ala a suratul tauba. Kafin mun fara karatu, ga tambayoyin da aka turo. Wannan bayan yayi sallama yace, tambayan da malam yace bai gane ba shine, mace tayi al'ada na wata uku sai ya dauke har ya kai wata biyu bai dawo ba, ya za ta yi? Shine tambayan dama. Tayi al'ada na wata uku, na ma dai har yanzu baka abun nan ba sani ba. Tayi al'ada na wata uku a jere kawai dukkan kwanakin, ko kuma a tayi al'ada kowane wata yazo ya dauke, wani ma yazo ya dauke wata uku, sannan sai gaba ɗaya hijinin kuma ya dauke, ya daina, ta daina al'ada tsawon wata biyu. Ma'ana wata biyu suka zo bata yi al'ada ba. In haka yake nufi shine, ba mu sani ba, ba mamaki a bincika ko tana da juna ko kuma juna ya shiga abinan ya hana ta samu al'ada yanzu. In kuma an duba ba ta da juna sannan al'ada ya dauke, to in ba wani ciwo ko wani abu, to ba mamaki ɗabi'un sashin mata wanda suke ƙalilan da suke iya rasa yin al'ada wasu lokuta, ko kuma su dau tsawon lokaci ba su yi al'ada ba, sai wani lokaci ya zo. Ana samu nadiran kaɗan daga cikin mata al'adan su yakan zama daban-daban, jifa-jifa har ta tsallake watanni. In kuma juna ne, to ba mamaki a juna ya hana, wallahu alam. Wannan tambayar sa ta ƙarshe a takardun tambayoyin jiya yace, idan ya kasance yayi amfani da wayan, yin amfani da wayan handset, kudi ko wani abu makamancin su, wato idan ya kasance yayi amfani, to sannan kuma yace ya kama shi a yayin da yake cikin wato amfani da ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan, ko kudi ko handset ya kama shi a lokacin da yake cikin najasa, kuma yayi amfani da su, to me ya kamata yayi a yayin da yayi wanka, ya shirya idan yana so ya fita da su a jikinsa? Najasa ai kai ne kai najasa, hansa da ina ruwanta, kudi ina ruwansu, duk ba su da alaka da najasar da ya fito daga jikinka, kai mai najasa. Sanadan suna aljihu mutum, sai dai in kazantan najasa ya taba jikinsu, wannan kuma sai mutum ya tsabtace su, dan ya zama tsabta gare shi. Amma su ba wanka gare su, in ka musu wanka shikenan, ya rage naka. Saboda haka najasa ya taba su, don haka saboda bukatun tsabta naka sai kai musu. Amma ba wani bukatun, don wai suna aljihun mutum, janaba ta kama mutum, su kuma wani hukunci ya hukunta su, babu komai a kansu, wallahi alam. Kuma za a ci gaba da amfani da su. Wannan bayan yayi sallama yace, ga tambayarsa anan kamar haka, cewa shin idan mutum yayi addu'ar istikhara akan wani abun da yake so, misali a yayi addu'an istikhara akan makaranta da yake so, shin ina ga wannan an ansa ta a baya, ina ji ko sau biyu rubuta wannan. Bayan yayi sallama yace malam macen da take yawan a hujire wa mijinta da alakar auratayya, takan yawan bijire wa mijinta da alakar auratayya, shin Allah ta sabawa ko mijinta? Yana son malam ya bashi shawara wani mataki ya kamata ya dauka. Idan mutum matarsa tana bijire masa, ta sabawa Allah ne, shi yasa duk macen da mijinta ya bukace alaka da ita ta ki da gangan, tana kwana cikin tsinuwar malayu. Kaga wannan Allah ta sabawa, don haka Allah subhanahu wataala ta sabawa kuma sannan kuma ta ci mutuncin mijinta. Wannan sabo ne mai girman gaske, bai kamata ta bijire wa mijinta ba, domin ta sabawa Allah ne. Sannan wani shawari kuma wannan ya kamata ya samu dattijan su yi shawari, wato waliyinsa ko wakilinsa kai da yaje ya karɓo masa dattijai haka, ko da ba lalle shi wakilin ba, ko a hada da shi din, ko kuma wani dai wanda yake ganin zai iya gaya wa sirrinsa irin wannan su abun, don wannan wani abu ne kawai na shawari, kuma ya danganta da yadda su suka san yadda matar take, don in suka ji wani bayani da zaka gaya musu za su gane meye dalili. Akwai dalilan da yake sa mata su bijire wa mutum, mace ta bijire wa mutum sam ta kiyarda da shi, akwai dalili. To kaga nan kar mu yi wasu bayani ya zama sabanin abun da yake kake abun nan. Yawa akwai abuna dalilai daban-daban, to inda wanda ya san kan abun zai iya baka shawari sosai, ko kuma wanda kai magana da shi baki da baki, ko kamar mu ne in ta kama watakila abinda malamai suka bayyana cikin dalilan da suke hana take suke sa mace ta bijire wa mutum, akwai dalilai. So wannan ina ga sai a lokacin da in baki da baki ne, don za a iya tambayarka sannan tambayarka ta bada ansa ya aifar da wani abu ko kuma wani bayani, wallahu a'lam. Zaka ba wani shawari, sai shawari a gida kawai a ga mai dace. Wannan ko bayan yayi sallama yace shi dalibi ne a wannan university, yakan yi sallar kasaru a hanya in yana tafiya gida, sai da yawa wani lokacin direba baya tsayawa ayi sallah, to idan muka sauka zan yi ta a kasaru ne ko zan cika ta idan lokacin bai fita ba, duk da ban isa gida ba? Ai matukar baka isa gida ba, kasaru za a yi. In dai baka isa gida ba, ko an doso garin ku sai aka tsaya bakin gari ba a shiga ba, to kasaru za ka yi. Saboda haka baka isa gida ba, har yanzu dai kasaru za ka yi insha Allah ta'ala. Sannan tambaya ta biye ce, mace ce take goye da yaro, wani lokacin yakan yi fitsari a kayansa, shin duk lokacin da ya yi fitsarin sai ta tsarkake kayan da ya sa, ko idan fitsarin ya bushe za ta iya goyon yaron ta yi sallah da shi da wannan kayan? In dai kazama ce za ta iya yi, ko da sallan bai karɓu ba kenan, amma ba haka ba, ya za ta bar yaro ya yi fitsari kuma ta bar shi ya bushe a jikin kayansa? Ya kamata ai ko likitoci ba su yadda mata da wannan ba, saboda abubuwan da yawa da zai iya haifarwa. Yaro in yayi bawali sai a wanke kayansa abunan, sai ta je ta yi sallah da haka irinsa ne a abunan, sai ga mace gaba daya miji da ya shigo daki ya fita, saboda duk karin fitsari yake yi bata tsaftace ba, tana maganar sallah. Ai zamantakewa ma ba sallah ba ma tukunna, zamantakewa ma tsakaninta da mutanen gida ya kamata ta rinka wanke in an yi fitsari, ba ta bashi ya bushe ta sake goyon yaro tana tambayan sallah, a shi za a rinka zuwa gurin Allah kuma da najasa? Inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban, mutane ma ba za su yadda da ita ba, mijinta ma za ta ga ba za ta yi, ba zai ji dadi ba. don haka ya kamata koyaushe in anyi in yaro yayi fitsari a wanki. Wallahu ta'ala alam. Wannan bayan yayi sallama yace tambayarsa ita ce misali kamar masu POS wanda in kaje ATM baka samu kuɗi ba ko akwai layi ana zuwa wurin su sai su baiwa mutum kuɗi amma suna cire wani abu misali kamar sun cire maka naira 10,000 a cikin account ɗinka sai su baka naira 9,500 shin hakan ya dace da wannan babu laifi a shari'a saboda kuɗin aikin su ne in sun ce za su caje ka naira kaza kafin su maka aiki in baka so sai ka je ka tsaya a layi ko in baka so sai ka jira har ka samu a can amma sai ka samu dama su suna aiki saboda watakila akwai ma'aikaci da suka dauka ko kuma akwai wasu abubuwa da suke yi to sai suka ce ma za su caje ka wani kuɗi don aikin da za su ma duk wanda zai caje ka wani kuɗi don aikin da zai ma wannan babu laifi a kansa ai ba bashi suka baka ba suka rage wani kuɗi ko suka ƙara ba haka wannan sakamakon hidimar da suka maka ne suka ce za ka biya su 500 ko 1,000 ko 300 ko 200 in ka yadda ka amince to babu laifi a kan wannan wallahu ta'ala a'lam. Wannan bayan yayi sallama yace bayan gaisuwa irin ta addinin musulunci tambayarsa anan ita ce menene ma'anar tawassuli. Tawassuli shine sanya tsani, ma'ana mutum ya tsani da wani abu. Kamar misali mutum ya yi tsani da wani da aikinsa na kwarai zuwa neman wani kwadayin abun da yake bukata a gurin Allah subhanahu wataala. Shine ake ce masa tawassuli. Ko mutum ya yi tawassuli ya sanya tsani wanda zai yi amfani da shi da misali addu'ar wani mutum bawan Allah na kwarai da yake wa kyakkyawan zato cewa ya masa addu'a yana tawassuli da wannan addu'a ya samu biyan bukatarsa duk wannan shine abin da ake cewa tawassuli wallahu a'lam. Wannan bayan yayi sallama yace shi musulmi ne yana neman aiki a hotel bangaren security inda ake da dakunan kwana wajen cin abinci da manyan dakunan yin meeting ana kuma sai da giya da yin disco ya dace yayi wannan aiki don neman abinci bai dace ba duk inda harkar giya yake duk hidimar da mutum zai yi giya ya shiga ciki haramun ne sannan duk inda zai mutum zai tsaya kullun disco yake saurare wai magana neman abinci addinin musulunci ya ce a nemi abinci ne ta hanyar halal ba ta hanyar haram ba duk abin da za a yi na sabon Allah ba neman abinci bane wannan sai ka nemi wani guri wanda ya dace wallahu ta'ala a'lam. Wannan bayan yayi sallama yace yana da tambaya kamar haka ajiyayyun kuɗi a banki kimanin okay. Bayan yayi sallama yace da fatan alkhairi yace tambayarsa dangane da sha'anin zakka ta kuɗi yana da ɗan uwa wanda yake kasuwanci kuma ya mallaki abubuwa kamar haka ajiyayyun kuɗi a banki kimanin naira 700,000 shanu waɗanda ake yi masa noma da su ma'ana huda su kuma guda 7 sannan jarin nasa da yake juyawa shi ma ya kai kimanin naira 600,000 tambayarsa anan shin akwai zakka a kan shi akwai zakka mana ai ana juya kuɗi kimanin 600,000 sannan ajiyayyun kuɗi a banki na me wanda zai iya saran kaya da su a juya ko kuma naira 600,000 ta kai nisabi kuwa naira 600,000 nawa ne nisabi yawa naira 600,000 na ai ya kai miliyan to in dai naira 600,000 ta kai nisabi sannan wa'incan kuɗi ajiyayyu na bankin ba a kasuwanci da su kawai ajewa ne ba da su ake kasuwanci ba amma in ana kasuwanci da su ko kuma ana nufin za a sayi kaya da su to in an hada akwai zakka shanun kuma wa'incan tunda ba na sayarwa bane su kadara ne babu zakka a kansu don ba su kai nisabi ba saboda haka wannan shine wallahi ta'ala alam. Kudin da ake juyawa ake kasuwanci da su sune ake maganan a nisabi, waɗanda aka aje kuma da nufin za a sayi kaya ko za a bunƙasa kasuwanci to duk za a yi lissafi da su in an zo fi da zakka, wallahi ta'ala alam. Wannan yace shine in yayi azumi, shine yana yin azumi sai ya yi amai. Ta mace ce tace tana yin azumi ta yi amai kuma ga ciki ga ulsa, in kuma ta yi azumi tana shan wuya, tace tana shan wahala, yaya za ta yi? Mai sauki, Allah subhanahu wata'ala ce wa 'alal ladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dukkan malaman tafsiri sun shigar da mace mai ciki da kuma mace mai shayarwa a ƙarƙashin wannan. Haka sai ki aje azumi, ran da kika samu lafiya sai ki biya. Kowane ɗaya daga ciki, amsa kawai yana iya saki aje azumi, ciki yana iya saki aje azumi. To abu dalilai guda biyu, in wannan alsa din likitoci sun ce ki ci gaba da azumi, to in kin samu waraka daga ciki da yake da shi to zaki biya wannan azumi din. In likitoci sun ce alsan ba zai hana ayi azumi ba, amma in da likitoci za su ce ai alsan ki ya kai matsayin da bai kamata ki dau awa biyu baki ci abinci ba ko wani abu makamancin haka, ma'ana ba za a iya azumi ba, to wannan kawai azumi ya sauka kinki, kin koma maganan ciyarwa kawai, ciyarwa ba tare da yin azumi ba ko yaushe, wallahu ta'ala ala. Insha Allah ta'ala za mu ci gaba da karatu, muna fatan Allah subhanahu wataala ya sa mu dace cikin surati tauba aya ta 36.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا
Allah subhanahu wata'ala yace inna iddata shuhuri inda Allahi 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal arda minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim. Lalle adadin watanni a gurin Allah subhanahu wata'ala na shekara gaba daya, adadin watanni a shekara 12 ne, watanni 12 ne a cikin shekara. Allah subhanahu wataala ce wannan shine abun da Allah ya tsara tun daga ran da Allah ya halicci sama da ƙasa. Watanni 12 Allah yayi, waɗannan watanni 12 da Allah subhanahu wataala ya halitta su ne da suke da sunaye al-Muharram, Safar, Rabi'ul Awwal, Rabi'ul Tsani, Jumada al-Ula, Jumada al-Thaniya, sannan Rajab, Sha'ban, Ramadan, Shawwal, Dhulqa'da da Dhulhijja. Waɗannan sune watanni 12 na shekarar musulunci wadda Allah subhanahu wata'ala ya halicce su tun ranar da ya halicci sammai da ƙasai. Sai dai Allah subhanahu wata'ala ce minha arba'atun hurum, a cikin 12 nan akwai hudu waɗanda suke da alhurma, ba a zubar da jini a cikinsu ta hanyar yaƙi, musamman sai dai in kafirai ne suka tinkari musulmai da yaƙi, dole musulmai su kare kansu, amma haka kawai suna da alhurma. Kamar yadda Allah ya yi gari mai alhurma Makka, to haka nan kuma watanni su kuma suna da alhurma waɗannan guda hudun. Allah ce zalika ad-dinul qayyim, barin waɗannan watanni guda hudu a matsayin masu alhurma da kuma tabbacin cewa watanni 12 ne a shekara, wannan shine addini miƙaƙƙe da Allah ya tsara. a tsaya a tabbatar da alhurma a cikin su, haka Allah subhanahu wataala ya tsara. Allah ce fala tazlimu fihinna anfusakum, kar ku yadda ku zalunci kanku a cikin waɗannan watanni, watanni hudun ko kuma watanni 12 gaba ɗayan su. Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayani saboda kafin aiko Annabi sallallahu alaihi wasallam a jahiliya sun juya sun zo ziyaran ɗakin Allah a watan Zulqa'ada maimakon watan Zulhijja. Kaga a watan Zulhijja yawmul hajjil akbar yake, wato ranar layya, ana tsayuwan arfa ranar 9 ga wata, sannan a yi yankan ranar layya a duk duniya ranar 10 ga wata. To lokacin da sai suka gauraya abun, sai dawo a jahiliya sai suna yin aikin hajji a Zulqa'ada. Lokacin da Allah subhanahu wataala ya hana mushrikai su yi dawafi abin da su kusanci ɗakin Allah, kuma ya hana su yi dawafi tsirara shekara ta 9, sai Allah ya dawo da abun, sai ya fado ranan da za a yi arfa, ranan 9 ga watan Zulhijja ne, sannan yawmul hajjil akbar sai zama ranan 10 ga watan Zulhijja, ba na Zulqa'ada wanda jahiliya suke yi ba. To shi yasa sai shekara ta 10 da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo yayi aikin haji, a shekara ta 9 ya aiko Abubakar Siddiq kamar yadda aka ta bayani a baya. To a shekara ta 10 kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da kansa, wannan shekara ce aka Hijjatul Wada, hajjin bankwana. To shine Allah subhanahu wa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna zamana qad istadara ka hay'atihi yawma khalaqa Allahu as-samawati wal ard, kamar yadda Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala ka wannan bayani cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna zamana qad istadara ka hay'atihi, wato lalle zamani ya daidaita ya kewaya ya dawo kamar yadda yake tun da can asali tun al'ummomin farko. Yawmul hajjil akbar shine ranan 10 ga Zulhijja, amma a jahiliya sai mutane suka canja shi ya dawo suke yin haji a Zulqa'ada. To sai gashi Allah ya dawo da shi yanzu, da aka aiko Abubakar Siddiq a shekara ta 9, sai zama yawmul hajjil akbar yayi aikin haji, wato akai tsayuwan arfa ranan 9 ga wata, akai layyi ranan 10 ga wata. Shekarar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ma yazo ita ce shekara ta 10 bayan hijira, sai zama zai yi aikin haji ranan hajjil akbar ya zamanto ranan 10 ga Zulhijja. Shine Annabi sallallahu alaihi wasallam yace shine ma'anan fadin sa, inna zamana qad istadara ka hay'atihi yawma khalaqa Allahu as-samawati wal ard, sai yace as-sanatu 12 shahran, shekara tana dauke ne da wata 12, minha arba'atun hurum, akwai watanni hudu masu alhurma, thalathatun mutawaliyat, guda uku suna jere da juna, sai ce Zulqa'adati wa Zulhijjati wa Al-Muharram, suna Zulqa'ada da Zulhijja da Al-Muharram a jere suke da juna, sai ce wa Rajab Mudhar, da kuma Rajab na kabilar Mudhar, allazi baina Jumada wa Sha'ban, wanda ke tsakanin Jumada da kuma Sha'ban, Jumada as-Saniya da kuma Sha'ban. Wannan an ambace shi Rajab Mudhar saboda kabilar Mudhar, ba kabilar Rabi' ba. Kabilar Rabi su suna abuna suna cewa Rajab din su Rabiul Awwal. To sai zama sai ake cewa wane wata ne mai alhurma a gurin kabilar Rabi, sai suka ce Rabi Rabiul Awwal. Amma Mudhar, kabilar Mudhar su dama Rajab din su suna ce masa Rajab, kuma yana daga cikin watan da suke darrajawa, don suka sai Annabi sallallahu alaihi wasallam don jama'a su gane, sai ce wa Rajab Mudhar, da Rajab na Mudhar ba na kabilar Rabi ba, na kabilar Mudhar. Sai sake kara bayani yace allazi baina Jumada wa Sha'ban, wanda yake tsakanin Jumada da Sha'ban, saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam afsahun nasi kalaman, in yana magana komai, sai yasa ko hudu ba yake wani sai yakan zo, in yazo gurin da akwai bukatun jama'a su fahimta yakan maimaita magana sau uku ko sama da haka ko kasa da haka, saboda jama'a su ji in wani sako muhimmi ne. Sannan yana magana dalla dalla yake magana, Allah ya bashi fusaha dalla dalla, dukkan wanda yake sauraron maganansa yana fahimtan abin da yake faɗa sallallahu alaihi wasallam. Don haka shi yasa yace wa Rajab Mudhar allazi baina Jumada wa Sha'ban, don haka wannan sune watanni masu alhurma wadda Allah subhanahu wataala ya hana a yi wato zubar da jini ko ayyaki a cikin su sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana su a fili shine idan aka kirga zaga an ce zulqa'ada zulhijja almuharram wasu malamai suna cewa a ya kamata a sa su a shekara daya domin an kace zulqa'ada zulhijja suna shekara daya ne in kace almuharram an koma wata shekara da rajab rajab da almuharram suna wata shekara jumada abunan zulqa'ada da zulhijja suna wata shekara amma idan kace zaka jera su a shekara daya sai ka fara da almuharram sai kace almuharram rajab zulqa'ada zulhijja a shekara guda kenan saboda ka fara da almuharram sannan ka je rajab sannan zulqa'ada da zulhijja amma in ka fara da zulqa'ada zulhijja sannan almuharram sannan rajab annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara da zulqa'ada da zulhijja sannan yace almuharram sannan yace wa rajab mudhar to ma'ana in zaka bi dacewa da sunna malamai suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam da zai kirga ai zulqa'ada ya fara da shi sannan yace zulhijja sannan yace almuharram sannan sai yace rajab to haka in mutum zai kirga ba dole sai ya je ya bi ya faro da almuharram sannan yace rajab sannan yace zulqa'ada da zulhijja wai don su zama a cikin shekara daya ba a su zama daidai da yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yafi muhimmanci akan sai ka jira sun zama a shekara daya domin annabi sallallahu alaihi wasallam yafi kowa sani amma sai fara da zulqa'ada zulhijja almuharram sannan sai yace wa rajab mudhar don haka ake kirga su Allah subhanahu wataala ce zalika dinul qayyim wannan shine addini mai kakke sanin yanda tsarin nan yake wa innan watanni guda 12 a shekara guda sannan kuma hudu daga cikin su masu alhurma uku a jere daya daban sannan sai Allah ya ce fala tazlimu fihinna anfusakum kar ku yadda ku zalunci wato kanku a cikin su a cikin waɗannan watanni 12 ko kuma a cikin watanni hudu din nan ko kuma a cikin watanni 12 gaba daya saboda annabi sallallahu alaihi wasallam anan yayi bayani yace ayyuhan nas ayyu yawmin hadha wannan wace rana muke ciki sai suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzonsa suka sani suka ce fasakata sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shiru hatta zananna annahu sayusammihi bighairi ismihi sai da muka yi tsammani zai ambace shi da sunan da ba sunansa ba sai yace alaysa yawmun nahar ba ranan nahar bane ranan sallar layya suka ce kulna bala sai muka ce haka ne ya rasulullah sai ce wa ayyu shahrin hadha wannan kuma wane wata muke ciki sai suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzonsa suka sani wannan ladabi irin na sahabbai kenan kaga kawai basu bashi an zakai da suka ce ah wannan ranan layya ne ba a saboda in sun fada ba mamaki su yi kuskure suna matukar tsoron su faɗi abin da ba daidai ba a lokacin da suke sha'awan su saurari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa in suka jira ya faɗa ya ba su ilimi in ma abin da suke kai ne in ma wani abu daban ya faɗa shikenan sun samu ilimi in abin da suke kai ne sai ya faɗi wani abu daban to sai a koma nasa a bar abin da ake kai da to shine yasa suke cewa Allahu wa rasuluhu a'lam yace wani wata ake ciki suka ce Allah da manzon sa suka sani sai yace a suka yayi shiru suka ce sai da muka yi tsammanin ko zai ambace shi da sunan da ba nasa ba sai ce alaysa zulhijja ba zulhijja bane wannan suka ce bala shine ya rasulullah sai ce wa ayyu baladin hadha ko wa ayyu baladin hadha wani gari muke wannan garin qalu Allahu wa rasuluhu a'la suka ce manzon Allah da manzonsa suka sani yayi shiru suka ce sai da muka yi tsammanin zai ambaci garin da sunan da ba wanda muka saba ba sai ce alaysa hadhihi balda wannan ba wannan garin bane balda wato garin makka suka ce bala ya rasulullah suka ce lalle ita ce garin makka muke ciki sai ce to ala la tarji'u ba'di dullalan yadribu ba'dukum riqaba ba'd yace ku sani kar ku koma bayana batattu a wata riwaya la tarji'u ba'di kuffaran kar ku koma bayana ku zama kafirai yadribu ba'dukum riqaba ba'd sashin ku yana bugun wuyan sashi a matsayin ku na musulmai ku rasa wanda zaku kashe sai musulmai yan uwanku kar ku yaka bayana sai ce ala inna dima'akum wa amwalakum ina riwayan ibnu kathir ne a karkashin nan zaka ga yace wa ahsibuhu qala wa a'radakum ala inna dima'akum
wa amwalakum wa a'radakum. Amma ina riwayan hadisin ne kawai kai tsaye yace ala inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaykum haramun fi yawmikum ka hurmati yawmikum hadha fi shahrikum hadha wa fi baladikum hadha hal ballagt qalu bala ya rasulullah sai daga yatsunsa usbuhu sababa yace allahumma fashhad wato annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku saurara inna dima'akum lalle jininku tsakaninku da juna jinanenku wa amwalakum da dukiyoyinku wa aradakum da mutuncinku alaikum haramun haramun ne akan ku fi yawmikum hadha a wannan rana ta ku yawmun nahar wa fi shahrikum wa fi baladikum hadha a wannan gari na makka wa fi shahrikum hadha a wannan wata na ku mana tun daga wannan rana a yace ka hurmati kai ka hurmati yawmikum hadha fi baladikum hadha wa fi shahrikum hadha wato ku sani cewa lalle jininku wato mana wani ya taba jinin wani ila kiyami sa har ranar tashin alkiyama tun daga ran da annabi sallallahu alaihi wasallam yake wannan bayani yace ku sani ku saurara jinanenku mana jinin dan uwanku ko jinin wanda kake ganin ka tsana ko jinin wanda kake ganin yayi laifi ko jinin wanda kake ganin kaza wa amwalakum da dukiyoyin dukiyar wane ko amincewa da kai yayi ya baka ita wa aradakum da mutuncin wane ya amince da kai akan mutuncinsa to yace duka waɗannan haramun alaikum ya haramta akan ku ka hurmati yawmikum hadha kaman alhurman wannan rana ta ku ranar yawmul hajjil akbar kenan fi baladikum hadha kaman wato a cikin wannan gari naku mai alhurma da kuma wannan wata naku mai alhurma wato watan zulhijja wato haramun ne wani ya taba jinin wani ko ya taba mutuncin wani ko ya taba dukiyar wani tun daga ranar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan bayani har zuwa ranar tashin alkiyama haramun ne waɗannan abubuwa na wani akan wani wajibi ne mutane su kiyaye mutuncin juna su kiyaye amanar dukiyar juna sannan su kiyaye amanar jinanen juna domin haramun ne wani ya zubar da jinin wani har ranar tashin alkiyama Allah ya haramta wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana wannan shine Allah subhanahu wataala ya ce fala tazlimu fihinna anfusakum shine fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaykum haramun fi baladikum hadha fi abuna ka hurmati yawmikum hadha kai fi baladikum hadha wa fi shahrikum hadha doka ya haramta kar wani ya taba jinin wani kar wani ya taba mutuncin wani kar wani ya taba dukiyar wani ya haramta mutum kowa ya tsaya akan abin da Allah ya bashi kuma ya kiyaye jinin dan uwansa kar kuma ya ci mutuncin dan uwansa haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana shine fassaran fadin Allah subhanahu wataala fala tazlimu fihinna anfusakum kar ku zalunci kawunan ku a cikin waɗannan watanni Allah ce wa qatilul mushrikina kaffatan daga yau Allah subhanahu wataala ya sanar da ku ku yaki mushrikai kaffatan dukkan su gaba daya ko kuma a kaffatan ko a wani lokaci ko yaushe ko min yawansu ku yaƙe su kama yuqatilunakum kaffa kamar yadda su ma kullum shine suke su gaba musulmi ko daya doron kasa to kai mu kuma kar ku kyale su wa'lamu ku sani annallaha lalle Allah ma'al muttaqina yana tare da masu tsoron Allah don haka daga ranan doka Allah ya bayyana shikenan Allah subhanahu wataala ya hukunta ya zartar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana ya gaya wa mutane gaskiyar lamari don haka wannan shine doka na'am Allah subhanahu wa ta'ala ce innaman nasi'u ziyadatun fil kufr nasi'u lalle jinkirtawa ko gabatarwa musamman jinkirtawa a jinkirta wani wata a shigar zuwa wani wata a tsarin da kafirai suke yi har ya zamanto jahiliya ana yi, sai a ce to tunda Allah subhanahu wataala ya ce al-muharram wata ne mai al-hurma, Zulqa'da wata ne mai al-hurma, Zulhijja wata ne mai al-hurma, al-muharram wata ne mai al-hurma, sannan Rajab shi ma wata ne mai al-hurma, to sai suka zama suna yin dabara, suna yin dabara suka ce to yanzu a canja al-muharram, ana so a jinkirta shi a halatta abinda Allah ya haramta a cikin al-muharram, a haramta haramcin cikin al-muharram din a dauke shi a maida shi safar, ma'ana Allah ya haramta musu abubuwa daban-daban da yaki da sauransu a cikin watan al-muharram, sai su a wannan watan muna son a yi nasi, wato shine a jinkirta haramcin al-muharram din a daga shi a kai shi safar, a dawo da halarcin safar ya dawo al-muharram, ma'ana in wata al-mai al-hurma ya shigo abun da ya haramta, suka ce in misali al-muharram ya shigo tunda Allah ya haramta kaza da kaza a cikin wata mai al-hurma, to sai a bari a cigaba da yin su a dau wannan haramcin da Allah ya yi din a kai shi safar, ma'ana wata guda a madadin wata guda za a iya jera wa'ansu watanni hudu kamar misali Zulqa'da da Zulhijja da al-muharram, to sai a dau wa'ansu watanni a cikin shekara, sai a ce tunda su wa'annan watannin halal ne ba su da al-hurma, to ayi amfani yanzu su suna son su yi amfani da Zulqa'da da Zulhijja da al-muharram, ko kuma suna son su yi amfani da al-muharram wannan haramcin da Allah ya haramta da al-hurman da Allah ya ba al-muharram, sun dauki al-hurman an kai shi safar, abinda aka ce kar su yi al-muharram su za su yi, amma in aka shiga safar sai su kame ba za su yi ba, wato sai suna son su yi amfani da shari'a taqdimul aqal ala naqal, wato ra'ayinsu suke so su yi amfani da shi a shari'a, tunda adadin wata hudu ne Allah ya ce mai al-hurma, to ayi amfani da adadin wata hudu waɗanda suke da halalci, wato ayi amfani da su, su kuma waɗannan watanni masu al-hurman sai ayi amfani da su, misali suna son su yi wani abu a Zulqa'da da Zulhijja da al-muharram, to sai su yi amfani da su, tare da cewa Allah ya hana kar ayi a wata masu al-hurma, sai su da safar da rabiun al-awwal da rabiun al-thani su ko za mu jera su, wato su sun canja tunda dai adadin wata hudu ne Allah ya ce suna da al-hurma, to mu zabo adadin wata hudu a cikin wasu watanni wanda ba su da al-hurma, mu yi aikin da ake so a kar ayi, aikin da aka haramta yi a cikin watanni masu al-hurma, to mu je mu yi su a cikin wasu watanni na hill, sai mu zamanto mun maida waɗannan watanni na hillu, wato wanda ake halatta ayi abubuwa din su zama an yi wancan aiki da aka ce kar ayi, abunan da aka ce kar ayi, waɗancan watannin kuma da aka ce kar ayi kaza su kuma za a yi wannan abun, amma za a biya bashin fansan su a cikin wasu watanni daban, shine innaman nasiu, wannan nasiu da suke na jinkirta wata na muharram mai al-hurma a kai shi safar, wannan ziyadatun fil kubur, Allah ta kari ne cikin kafirci, domin dokan Allah ake so abi ba wai adadin watannin ne Allah yake so ba, a lokacin da Allah ya ayyana na watannin Allah yake so, ma'ana ta'yin, akwai ta'yin akwai at-ta'did wato al-adad, akwai adad na watanni sune guda hudu masu al-hurma, akwai ayyanawa na watanni sune guda hudu masu al-hurma, Allah ta minha arba'atun hurum, akwai watanni hudu masu al-hurma, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ayyana su, sai ce sune Zulqa'da da Zulhijja da al-muharram da Rajab Mudhar, ababin ibada da biyayya ga Allah babu wanda ya isa ya canja ya ce zai yi amfani da wannan al-hurman a wani wata daban in dai ba waɗannan watan da shari'ar musulunci ta ayyana bisa harshen manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam, shi zaci shari'ar musulunci ba a ƙarawa ba a ragewa daga nassi na Allah ko manzo sallallahu alaihi wasallam, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Zulqa'da Zulhijja al-muharram, to ba dama a dau wannan al-hurman a kai shi safar, ko a dau al-hurman al-muharram a ce an kai safar, don haka sun yi amfani da al-muharram a matsayin abin da za su yi na gadin dama, sannan sun dau al-hurman sa sun kai shi safar, wa ya ce su yi wannan, ba wanda yace wannan sai Allah subhanahu wataala. To Allah kuma ya ayyana watanni hudunin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fade su, don haka dole a bi tsarin Allah da kuma dokar Allah. Sai sa duk wani abu na shari'ar Allah, tsarin musulunci, ana bi ne yadda Allah yace da kuma yadda Allah ya shari'anta. Amma in aka ce a bari a auna da son zuciya a shar'anta wata shari'a, Allah yana cewa ayi kaza, sai mutum ya ce a bari ya canja shi zuwa guri kaza, to yayi nasa ne daban. Sai za ka ga masu takaddimul aqal ala an-naql wanda suke gabatar da hankalinsu akan abin da nassi ya zo da shi, kullum a cikin bata suke. Duk wanda ya ce a bari in auna, in yi amfani da irin tunani da nake da shi, shin abu kaza ɗin nan zai yi kaza ko kuma kaza, a Allah ba ruwansa da wannan. Mutum ya ce kai sallan azhar ɗin nan ya ji daɗinta, kuma tunda dai ibada ne kuma kusatuwa zuwa ga Allah ne, bari yayi raka'a goma mana, ba ya ƙara yawanta ba. Sallan azhar ne Allah ya ce ayi raka'a hudu, sai gashi nan kawai ya rinka sallah da ruku'i cikakke da karatun alqur'ani, sai da ya raka'a goma, ba ruwan Allah da su, duka ya baci gaba daya, saboda mai ya wuce yanda Allah ya ce a tsaya. A hankali shi yana ganin a wanda ya zo aka ce ya yi raka'a hudu, sai gashi ya kara wasu hudu, har ma ya kara shida a kansu, suka zama goma, ba ya yi abu da yawa ba. To amma Allah ba ruwansa da wannan yawan, saboda bai yi shi yanda Allah ya ce a yi shi ba. To shi ne su da suka ce bari su canja alhurman zuwa ga wani guri, a sai zama sun fada cikin halaka. Shi yasa Allah ya ce innaman nasi'u, ku sani jinkirta wato alhurman almuharram zuwa ya koma safar, wannan ziyadatun fil kufr, ko jinkirta alhurman waɗannan watanni guda hudu zuwa wasu watanni daban, wannan ziyadatun fil kufr, ƙari ne cikin kafirci, inji Allah subhanahu wataala. Yudallu bihi alladhina kafaru, ana batar da waɗanda suka kafirta da su, ko ana barin su a bace cikin abin da suke yi. Yuhillunahu aaman, sai su rinka halatta shi wata shekara, sai su ce wannan shekaran an maida alhurman almuharram zuwa safar. Yuharrimunahu aama, wata shekara kuma sai a ce to yanzu kuma wannan shekaran kuma an maida alhurman wata kaza zuwa wata kaza, ko kuma wata kaza mai alhurma ya zama wata mai halalci, ayi abin da ake so a ciki. Shine yuhillunahu aaman wa yuharrimunahu aaman liwati'u iddata ma harrama Allah, wai suna yin haka ne don su yi daidai da adadin abin da Allah ya haramta. Adadin abin da Allah ya haramta na watanni su ne adadin wata hudu. To sai su ce a to tunda dai mun samu wasu watanni hudu waɗanda muka sanya alhurma a cikinsu, muka ɗau wannan alhurman muka kai shi can, ai mun yi daidai, dama wata hudu ne Allah ya haramta, mu ko muka more a cikinsu, sai muka ɗau wasu wata hudun muka haramta. A ai da Allah ya haramta sai da ya ayyana su ta harcen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, don haka dole kawai sai waɗannan watannin su ne masu alhurma, ba za a ɗau alhurmansu a kai wani wata ba. Shine Allah ya ce liwati'u iddata ma harrama Allah, suna halattawa a wata shekara, su haramta a wata shekara, don su yi daidai da adadin da Allah ya faɗa na watanni. Su adadin su ya dame su, ba wai ayyanawan watannin ba, Allah kuma ayyanawa da adadin ne yake damunsa. Dole ne a ayyana su ya zamanto Zulqa'da, Zulhijja, Almuharram da Rajab, kuma dole su zamanto su hudu kamar yadda suke dinna. Amma ba wai su ɗauka cewa a to bari su ɗau Rabi'ul Awwal, Safar, Rabi'ul Thani, Jumadal Ula, kaga su ma watanni hudu ne. Su a tunaninsu tunda can ma watanni hudu ne, nan ma watanni hudu ne, kawai ya zama daidai. A'a, dole sai ya zama yadda Allah ya ayyana ta harcen manzo sallallahu alaihi wasallam. Shi ne abinda Allah yake bukata. Liwati'u iddata ma harrama Allah fa yuhillu ma harrama Allah, sai ga suna yi ne wai don su yi daidai da su daidai da adadin da Allah ya haramta na watanni, saboda haka sai kaga suna halattar da abinda Allah ya haramta. Alhali wannan ba daidai bane. Allah ta zuyyina lahum su'u a'malihim, an kawata musu, ma'ana hankalinsu yana kawata musu, don haka an kawata musu mummunan aikin su, suna ganin kamar sun yi daidai. Duk wanda yake aiki da hankali sau da yawa zai kaga zaka ga ya fada cikin halaka, shi yana ga cewa a ai abin da yayi daidai ne. Shi yasa duk lokacin da aka ce ga nassi daga Allah, alqur'ani ya ce kaza, ko ga nassi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to wajibi ne kawai mutum ya sauka daga abun da yake kai, domin duk abun da kake kai in dai ya saba da abun da nassi ya faɗa, to ya zama halaka in ka jajirce kansa. Amma in fage ne na ra'ayi, babu wani nassi daga alqur'ani, babu nassi daga hadisi, kawai an bar abun a buɗe, Allah ya bar mutane su yi ra'ayi, kamar misali shawarin shawarwari. Yanzu idan muka zo shawarwari na cije akan ra'ayina, wani ya cije akan ra'ayinsa, wannan ma ya cije akan ra'ayinsa, to sai dai ko ayi kuri'a a ce su waye suke goyon ra'ayin wane, su waye suke goyon bayan ra'ayin wane, wanda suka fi yawa a bi wannan, amma mutum bai saba ba. Sai shi a ganinsa, a fahimtarsa, tunda guri ne na shawari, amma in guri na nassi ya zo, to maganar ra'ayi ya kare. Shi yasa Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu ma wata yake cewa aqulu lakum qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa taquluna li qala abubakar wa umar, ina ce muku manzon Allah ta don in maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta zo aka ce ga manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam, to tun daga kan abubakar siddiq har karshen mutum na da za a yi zuwa tashin alkiyama su taru a gefe guda magana su tayi karo da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace, to magana su watsar da ita za a yi sai dai ta manzon Allah ita za a dauka. Saboda tasa nassi ne, nasa shari'a ne, Allah ne ya zabe shi. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amri, bai dace ba ga mu'mini namiji ko ta mace in Allah da manzo suka tsara tsari akan wani al'amari suka hukunta hukunci a ce kuma wai ga wani nan yana da wani zabi, a ra'ayi zaka iya tsayawa akan ra'ayinka in bai karo da nassin alqur'ani ko sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam, anan ka za a iya ta gogawa na fadinawa ka fadina ka ya fadinasa aitai har a zo a daidaita akan ra'ayi guda daya. Amma in nassi ya zo dukkan ra'ayin mutane ya zama shirme, matukar yana karo da nassi to ra'ayi an watsar da shi, ba a maganan kiyasi fi muqabilin nass, la yu'tabaru ila alqiyas fi muqabilin nass, duk abin da zaku faɗa kiyasi ne, hankali ne kawai kuke amfani da shi, amma sai ga nassi ya zo, to in nassi ya zo maganan kiyasi ya kauce, ijtihadi ya kauce, sai dai abin da ya daidai da nassi. Don haka wannan Allah subhanahu wataala ce zuyyina lahum su'u a'malihim, wato an kawata musu mummunan aikin su ne, tunanin su cewa in an dau wannan adadin aka yi amfani da shi da wancan adadin yayi daidai, wannan tunani ne, ra'ayi ne kawai suka bi. Amma nassi annabi sallallahu alaihi wasallam yana fadin sunayen watannin da sunan su da ayyana su, sannan ko kuma ku ce a'a adadi kawai ake nufi, a'a sai an hada duka biyu. Daka wannan shine Allah yace an kawata musu munin aikin su, shine wanda duk aka kawata masa munin aikin sa kuma ya fada halaka. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati ad-dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, wanda duk ya zama aikin barna yake amma yana ganin kansa akan daidai, wannan yafi kowa halaka, wannan shine mafi hasaran aiki da na tashin alkiyama. Mutum yana jin cewa shi akan daidai yake, shi a ganin sa kawai haka ne, alhali ba daidai yake yi ba, dukkan nasosi ya karya su, ya taka su, ya wuce ya basu a baya, wannan ba daidai bane. Don haka kullun in an kawata mutum mummuna aikin sa aka kawata masa, to wannan ya fada cikin halaka. Kullum mutum ya rinka alfahari, ya rinka jajircewa akan ra'ayinsa in dai ba yana da hujjoji daga nassi ko daga ayoyi ko daga hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Haka nan ko da abubuwa ne na rayuwa, sai dai in mutum yana da hujjoji akan abin da yake fada, in yana da hujja wannan ya dace ya tsaya. Kullum mutane kuma su duba hujja, me hujja a tsaya akan ta, babban abin da yake damu mu a yanzu yawanci ba hujja muke amfani da shi ba, yawanci idan misali ko da misali irin abubuwa da suke faruwa a cikin al'umma, yanzu misali sai mutane su je su yi barna, zaka ga ƴaƴan mutane sun je sun yi barna a anguwa ko sun yi barna akan jinin wani ko sun yi barna akan dukiyar wani, amma ana cewa kaza, zaka ga iyayensu da danginsu da ƴan anguwansu da baffaninsu suna nan suna neman sai an fito da su kar a hukunta su. Wannan shine abin da yake faruwa, saboda me ba hujja da gaskiya ake bi ba, a'a son rai da dangantaka kawai ake bi. Sai ga mutane sun je sun yi barna amma wai ba za a bari a yi doka ta tsaya akan abu ba. A ka'idan shari'ar musulunci, in mutum ya yi barna shari'ar musulunci ta zo za ta tsayar masa doka, kace sai an fidda shi kai ma ka shiga cikin barna, sai a hada ka kai ma a saka cikin doka don a hukunta ka. Amma yanzu a zamanin mu sai a je ai barna, sai ga iyayen mutane su ne suke kai kawo, dole wai sai an bar wannan mutumin da ya yi wannan barna, kar a kulle shi, kar a tsare shi, kar a yi masa hukunci, kar a zartar da hukunci a kansa. Don haka al'ummar mu ta lalace gaba daya, ta lalace gaba daya. Duk wanda ya yi barna, a ni dan uwansa ne wance ma dan uwansa ne wance ma kaza ne don haka kawai kar aje abuna shi ne zaka ga mutane in an zo sulhunta abu ba za a lura menene hujja kuma meye dalili kuma waye akan kuskure dole a tabbatar da cewa wane bashi da hujja yana da kan kuskure yayi kaza yayi kaza yayi kaza ne hukunci ya tanada sai a zartar da hukunci gobe ba zai sake ba kuma wani dan uwansa ba zai sake yi ba to doka ta tsaya kenan amma wai kawai shikenan daga an yi abunan daga an ji labari kawai sai ga mutane radadada radadada ana ta bin sawu wai wani ne me yayi abin da kawai ka tambaya kenan yayi kaza ya taba dukiyar wani ko ya taba jinin wani ya taba jinin wani sai ya ji yayi kiyasi amma ya taba jinin wani to kuma gaskiya bai kamata a bar shi ba a bar shi ya kwana bai kamata ba ya taba jinin wani fa ka tambaya gai can ya yanki jinin wani ko ya zubar da jinin wani amma wai kara bashi ya kwana kaga wannan hatsari ne ba za a zauna lafiya ba in ana irin wannan abubuwa sai zama gaba ɗaya al'umma kawai kowa yana abun shi amma Allah subhanahu wataala ya ce mana Allah subhanahu wataala yana cewa ya ayyuhallazina amanu kunu qawamina bil qisti shuhadaa lillahi walau ala anfusikum aw al walidaini wal aqrabina in yakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima Allah ya kamata ya ji tsoro. Awil walidaini ba ko akan iyaye ne. Sun yi laifi Allah subhanahu wataala ya sauke. Kaza kaza. Amma doka haka doka take. Wal aqrabina ko dangi ne dole sai abuna. Amma daga zaran an ce wanin kaza ne, kaza ne, to shikenan wai kawai katakwata kar ayi gunci. To wannan yana kashe kasa, yana kashe al'umma, sannan kuma laifi ne a gurin Allah. Sai za Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka kawo wani ana maganan a yanke masa hannu aka ce yanzu waye zai iya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam magana aka ce ba wanda ake ga zai iya masa magana mai jara'a sai Usama hibbu rasulillah wa ibn hibbi rasulillah dan shalalen manzon Allah dan shalalen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abiyo ta gunsa aka biyo ta gunsa yaje ga annabi sallallahu alaihi wasallam ko za a yi sassauci su biya kudi ko su yi wani abuna annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai da fiskansa ta canja idan sai ya ja yace kai ya Usama atashfa fi haddin min hududillah wai kai ne zaka zo bayan doka ta zo an zo gaban hukuma ka ce kai ne zaka ce ai kaza ai law anna fatimatu bintu rasulillah saraqat laqabatu yadaha aw kama qala sallallahu alaihi wasallam yace wallahi da fatima ir manzon Allah za ta yi sata a kawo ta to sai na yanke hannunta saboda haka ba a irin wannan to wanda Allah subhanahu wataala ya kawata masa su'u amalihi yake ganin cewa akan daidai yake wannan ya halaka Allah kiyaye don haka Allah subhanahu wataala ce zuyina lahum su'u amalihim wallahu la yahdi alqaumal kafirin Allah bai shiryar da mutane kafirai Allah subhanahu wataala ya shiryar da mu don haka waɗannan abubuwa da jahiliya suke yi har yazo farko-farkon isowan annabi sallallahu alaihi wasallam suke Allah subhanahu wataala ya hana yace ziyadatu fil kufr don haka yasa doka ta zo ga yadda wata masu alhurma suke kuma ga sunan Allah ya ayyana su ta harce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an kira sunan su to dole su zauna a matsayin masu alhurma insha Allah ta'ala muna rayuwa lokaci na gaba zamu ci gaba daga inda muka tsaya muna fata Allah ya samu dace wallahu ta'ala a'lam.